Le premier groupe, chargé de mener l'action principale à partir du 29 août 2024, était composé de 150 terroristes venus du centre-est.
Yace gungu na farko da aka dora wa nauyin kai farmaki a ranar 29 ga watan Agusta, wanda shine mafi girma daga cikin waɗanda aka tsara, na kunshe da ƴan ta'adda 150 da ya kamata su tashi daga yankin gabas maso tsakiyar ƙasar don kutsawa wa Gadugu da nufin kwace fadar shugaban ƙasa.
Le deuxième groupe devrait attaquer la base de drones militaires.
Aikin da aka baiwa gungu na biyu shine kai farmaki a sansanin jiragen soja marasa matuka don hana dukkan wani yunkurin mai da martani. Yayin da gungu na uku da ya fito daga Cote d'Ivoire, aka bashi aikin bude wuta a wajejen Bangodara da zumar tarwatsa sojojin da ke wannan shiya. Sannan wasu an buƙaci su kai hari a filin jirgi don hana jiragen aminai kawo ɗauki.
Durant ces investigations,
ya ƙara da cewa a yayin binciken da aka yi, ma'aikatar sitarar bayanan sirri ta samu labari jami'an tsaro sun kama wasu mutane biyu da ba su da takardu a mashigar birnin Yamai a ranar 29 ga watan Agusta. Bayan an saurare su, waɗannan mutane sun bayyana cewa tare suke da wani mutum mai sunan Akushi, wanda tuni ya riga Yesu shiga Yamai kafin jami'an tsaro su kama shi a washegari 30 ga watan Agusta. A wata tashar motocin jigila yana ƙoƙarin arcewa.
Akushi n'est rien d'autre que le commandant Ahmed Kinda.
Takardun wannan ɗan taliki sun yi nuni da cewa sunansa na gaskiya Ahmed Kinda, a baya shine kwamandan rundunar sojan musamman Force Special, wanda ya kamata ya tafi Morocco domin ɗaukan horo, amma kuma a nan ya bayyana a matsayin jagaban dukkan hare-haren da aka tsara kaiwa. Su kuwa waɗancan mutane biyu su ne Usman Abdullahi da Ahmadu Ahmadu Idrisa, dukkansu jagororin 'yan ta'adda ne. Bayan an damƙa su Burkina Faso, bincike ya tabbatar da cewa wasu 'yan ƙasar da ke ƙetare ne ke shirya maƙarƙashiya da nufin rikita al'amura.
Ce complot était orchestré par des ressortissants burkinabés.
Tuni jama'a ta fara tofa albarkacin baki game da wannan sabuwar dambarwa. Ɗayan rajin kare demokuraɗiyya shugaban ƙungiyar fafutuka ta SAR Sule Umaru na cewa bai yi mamakin faruwar abin da hukumomin Burkina Faso ke kira yunkurin juyin mulki ba.
Ka san Hausa na cewa wanda ya jayo haɗa aljani kwana bai kama shi ba. Ba mamaki yau a ce ana yunkurin juyin mulki Burkina Faso, don haka ya kamata ne su sauki matakai tunda akwai mahasada, akwai waɗanda ke son wannan wurare nasu.
Tsohon magajin garin Dori da tsohon ministan harkokin wajen Burkina Faso Alpha Barry, da wani wanda aka bayyana a matsayin mai shiga tsakani a zamanin Paul Ari Damiba, da tsohon ɗan jarida Abdullahi Barry na daga cikin waɗanda aka ayyana a matsayin kusoshin wannan yunkuri. An kuma ambato sunan wani ɗan jaridar Canal 3 Niger, wakilin sashen wasanni na BBC Serge Mature, ɗan asalin Cote d'Ivoire mazaunin Niger, wanne ya ɓatan dabo a ranar 31 ga watan Agustan 2024 a jerin waɗanda ake zargi da hannu a wannan haraka. Sanarwar ta ce ya baiwa Ahmed Akushi masauki, sannan ana zarginsa da kasancewa wanda zai jagoranci ayyukan tsallaka 'yan ta'adda daga Niger zuwa Burkina Faso. Sule Mumuni Barma, mai Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.